Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanginna. Sauraro abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Asabar 12 ga watan Nuwamba shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Murtala da kanin labarai.
Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta ce sanarwar da Rasha ta bayar a wannan makon ta ficewa daga Kherson wata babbar alama ce a fili na irin wahalhalun da dakarun Rasha ke fuskanta a yankin gabar kogin Dnipro na kasar Ukraine. Hukumar ba da tallafin abinci ta duniya ta yi gargadin cewa za a tilasta mata dakatar da bayar da tallafin abinci ga mutane miliyan ɗaya da yaƙi ya raba da muhallansu a Mozambique. Har zuwa yammacin jiya Juma'a ba a kai ga tantance rinjayen majalisar dattawan Amurka ba, to amma nasarar da dan majalisar mai ci Senator Mark Kelly ya samu a Arizona ta daidaita jam'iyyun Republican da Democrat a yawan kujeru.
Kanin labaran kenan. To a cikin shirin namu ne yanzu ku ji cewa headquarter ɗin sandan Najeriya ta ce jami'an ta sun cafke 'yan dabar da suka kai harin da ya kone ofisoshin zabe a jihohin Ogun da Osun. Rundunar sojin Najeriya ta kaddamar da wani atisayi da ta sanya wa suna mugun bugu da nufin ci gaba da fatattakar 'yan bindigar da suka addabi yankuna da dama na kasar. Bayan nan kuma muna tafa da rahoto kan yadda 'yan Najeriya ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan hukuncin da wata kotun majistri ta yanke wasu matasa 'yan TikTok a jihar Kano. Kamar kowane yammacin rana Asabar, yau ma muna tafa da shirin a dawo lafiya wanda Babu Yakubu Makeri ke gabatarwa. Za a ji kaɗan daga cikin rayuwar masu saurare, amma in sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan yammacin, ga kuma cikakkun labaran duniyar. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa a yau Asabar a cikin rahoton ta na yau da kullum kan mamayar da Rasha ta kai wa Ukraine, cewa sanarwar da Rasha ta bayar a wannan makon na ficewa daga Kherson wata babbar alama ce a fili na irin wahalhalun da dakarun Rasha ke fuskanta a yankin gabar kogin Dnipro. A cikin rahoton tsaron na sirri da aka wallafa a shafin Twitter, ma'aikatar ta ce yayin da janyewar ta biyo bayan kwanaki biyu kacal da ba da sanarwar, hakan na nufin mai yiwuwa ma tuni an soma hada-hadar janyewar tun daga ranar 22 ga watan Oktoban wannan shekara ta 2022. Sadda shugabannin da Rasha ta nada a Kherson suka gargadi fararen hula da su fice daga birnin. Rahoton na Birtaniya ya ce akwai babbar alamar cewa an soma kwashe kayan yaƙi da kuma sojoji a cikin shigar fararen hula, tare da haɗin gwiwar fararen hula 80,000 da aka bayyana kwashewa a 'yan makonnin baya-bayan nan. Rahoton ya ci gaba da cewa akwai alamun Ukraine ta sake karɓe iko da manyan yankunan Kherson a gabar kogin Dnipro, haka kuma yanzu dakarunta ne ke iko da birnin Kherson kansa. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi balaguro zuwa Cambodia a ƙarshen makon nan domin ganawa da shugabannin ƙasashen kudu maso gabas da gabashin Asiya, a yayin da yankin yake fuskantar kazancewar tashe-tashen hankali a Myanmar da kuma ci gaba da ƙaruwar barazana daga Koriya ta Arewa. Shugaban ƙasar zai yi amfani da damar ziyarar domin tattaunawa kan yadda za a yi aikin haɗin gwiwa na ƙud da ƙud domin ci gaba da matsin lamba ga gwamnatin kama karya ta mulkin soji a NAPDAW, yayin da suke ci gaba da ɗaukar matakan danniya da zaluntar 'yan ƙasar da kuma ƙara nisantar da ƙasar daga tsarin demokuraɗiyya da take a kai kafin juyin mulkin a maimakon matsowa da ita, kamar yadda Jake Sullivan, mai ba da shawara kan lamuran tsaro na Amurka, ya faɗa wa manema labarai a cikin jirgin shugaban ƙasa a kan hanyar zuwa Phnom Penh a jiya Asabar. Yana mai nuni da juyin mulkin soji na watan Fabrairun shekara ta 2021 a Myanmar. Biden ya sauka da sanyin safiyar yau Asabar bayan 'yar gajeruwar ziyara a Sharm el-Sheikh a ƙasar Masar domin taron yanayi na Majalisar Ɗinkin Duniya da aka fi sani da COP27. Hukumar ba da tallafin abinci ta duniya ta gargadin cewa za a tilasta mata dakatar da bayar da tallafin abinci ga mutane miliyan ɗaya da yaƙi ya raba da muhallansu a yankin Cabo Delgado da yaƙi ya daidaita a Mozambique muddin ba a samar da kuɗaɗe ba. Hukumar ta abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce za a yanke ba da tallafin a watan Fabrairu idan ba ta yi gaggawar samun kuɗi dalar Amurka miliyan 57 ba. Watan Fabrairu shi ne makurar rani a Mozambique sa'ad da kayan abinci suka fi ƙaranci, haka kuma a cikin watan ne ƙasar take cikin kakar iska mai tsanani, wanda shi ne lokaci mafi hatsari da muni. Daraktar hukumar a Mozambique Antonella De Aprile ta ce idan babu tallafin mutane miliyan 1 da yake daidaita za su fuskanci tsananin yunwa. Ta ce wannan matsala ta rashin samar da kudade ba sabon abu bane, ta soma ne tun lokaci mai tsawo da ya gabata. Ta ce muna bada rabin tallafin ne tun daga watan Afrilun shekara ta 2022 saboda karancin kudade da karuwar bukata. Saboda haka wannan na nufin waɗannan iyalai da yaki ya shafa suna samun ƙasa da kashi 40 cikin 100 na tallafin da suke bukata.
Anjima kaɗan, Murtala zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu fara kawo muku rahotonmu na farko, inda headquarters 'yan sandan Najeriya ta ce jami'anta sun cafke 'yan dabar da suka kai harin da ya kone ofisoshin zaɓe a jihohin Ogun da Osun. Daga Abuja, Hassan Maina Kaina na ɗauke da ƙarin bayani.
Biyo bayan farmaki da wasu 'yan daba suka kai tare da kone ofishin hukumar zaɓe a jihohin Ogun da Osun, headquarters 'yan sandan Najeriya ta ce ta cafke waɗanda ake zargi da tafka wannan aika-aika.
With the incidences so far, arrests have been made, investigations have been conducted.
Sufeto General 'yan sandan Najeriya kenan Usman Alkali Baba ke cewa biyo bayan abin da ya faru, yanzu an cafke waɗanda ake zargi, kuma an yi bincike, kuma za a gurbanar da su a gaban kotu. Bada da ita ce za a gaggauta yanke musu hukunci don zama izina, sannan hakan ya rage yanda ake tafkata fargaza.
Shi ma mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan sha'anin tsaron ƙasa, Major General Babagana Mangunu, ya ja kunnen duk masu gigiwar haddasa rudani yayin babban zaben da za a yi shekara mai kamawa.
Those people who have gangsters working for them, I want to send a very very clear warning, a categorical unequivocal warning.
Ba da shawara kan sha'anin tsaro, General Babagana Mangunu mai ritaya kenan ke aikiwa da sakon gargadi ga duk masu yunkurin yin zagon ƙasa da yankan zagin su, cewa ba tare da wani dogon turanci ba, duk wanda aka samu da yin zagon ƙasa ga harkar tsaro ba tare da la'akari da ko ma wace jam'iyya mutum yake ba, tabbas zai yaba wa aya zaki.
Visited with appropriate, with commensurate response.
Yanzu da ya rage saura watanni hudu a gudanar da babban zabe na ƙasa a Najeriya, ana ci gaba da fuskantar matsalolin tsaro ta hanyar kai farmaki a tarukan siyasa da ma ofisoshin hukumar zabe da ma su kansu jami'an tsaron. A cewar wani ƙwararren lauya a Najeriya, Barrister Sunday Joshua Ugira, akwai bukatar 'yan Najeriya su jajirce don tabbatar da samun sahihin zaɓe mai inganci.
Da yanayin da ƙasar nan take tafiya, lamarin da muka ga kanmu a ciki, ka ji yau an je an kai wa farmaki ma ofishin hukumar zaɓe, kai ma hukumar 'yan sanda hari, wasu sun fita campaign, aje a kai musu farmaki. Ba na son in ce ina da tsoro ko kuma ina kwankwanton ba za a yi zaɓe, ba za a yi zaɓe wannan, amma wace irin zaɓe za a yi kuma a cikin wace yanayi, to wannan ita ce abun tsoro. Kuma 'yan Najeriya kamata lokaci ya yi da duk yadda za a ruɗa mu, duk yadda za a tsorata mu, duk yadda za a sa mutane su gujewa zaɓe domin a cimma wata manufa, lokaci ya yi da mu karan kanmu za mu ce ko ana ha maza ana ha mata a fito a zo a yi zaɓen nan. Akwai waɗanda su tune sun fahimci kan cewa a cikin tashin hankali nan ne za su iya cin zaɓe.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina da wannan rahoton, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ga Murtala da cigaban labaran duniya.
Ɗaruruwan 'yan ƙasar Iran sun yi maci a tituna a kudu maso gabashin lardin Sistan Balochistan a jiya Juma'a domin tunawa da gwagwarmayar ranar 30 ga watan Satumba da aka yi wa lakabi da Juma'a mai tattare da zubar da jini. Hotunan bidiyo da aka tura wa sashen fashiya na muryar Amurka sun nuna masu zanga-zanga suna maci a Zahidan, babban birnin lardin. Sun kuma nuna masu zanga-zangar a birnin Kash suna rera taken la'ana ga Khomeini da la'ana ga ɗan kama karya, suna nufin shugaban koli na Iran Ayatollah Ali Khomeini. Akwai kuma wasu rahotannin gudanar da zanga-zangar ta jiya Juma'a a biranen Chabahar da Rask da Pishkin da kuma Iran Shahr. Masu zanga-zangar na nuna ɓacin ransu kan musgunawar 'yan sanda kan masu zanga-zanga a yankin a baya-bayan nan. Jami'an tsaro sun kashe akalla masu zanga-zanga 66 a Zahidan a ranar 30 ga watan Satumba, a cewar kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International. Masu zanga-zangar dai sun hauti tunani sakamakon zargin cewa wani jami'in 'yan sanda yayi wa wata karamar yarinya fyaɗe. Ya zuwa yammacin jiya Juma'a ba a kai ga tantance rinjayen majalisar dattawan Amurka ba, to amma nasarar da dan majalisar mai ci Senator McKelly ya samu a Arizona ta daidaice jam'iyyun Republican da Democrats a yawan kujeru 49 kowannensu. Jami'an zaɓe a yammacin Nevada sun ce fafatawar a can ta yi zafi sosai a jiya Juma'a, inda 'yar takarar jam'iyyar Democrat Senator Catherine Cortez Masto take kan gaban abokin karawarta na Republican Adam Lassalt. Idan Cortez Masto ta yi nasara, jam'iyyar Democrat za ta sami rinjaye a majalisar dattawan ba tare da la'akari da sakamakon zaben Georgia da ba a kai ga bayyanawa ba, domin kuwa mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris 'yar Democrat za ta kada ƙuri'ar raba gardama a majalisar dattawan mai wakilai 100. Kwanaki bayan da Amurkawa suka kada ƙuri'a a ranar Talata, har yanzu babu hakikani kan rinjayen majalisun dokokin biyu na majalisar dattawa da na wakilai, yayin da har yanzu ba a kai ga aikewa da sakamakon ƙuri'u na ƙarshe ba a gundumomi da dama musamman a jihohin yammaci. Za a gudanar da zagaye na biyu na zaben raba gardama na Georgia tsakanin Senator Raphael Warnock na jam'iyyar Democrat da abokin karawarsa na Republican tsohon ɗan wasan ƙwallon ƙafa Herschel Walker.
A gaida Murtala Faruku Sanyinna da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake wayewayar rahotanninmu. Rundunar sojin Najeriya ta kaddamar da wani atisayi da ta sanya wa suna mugun bugu da nufin ci gaba da fatattakar 'yan bindiga da suka addabi yankuna da dama na ƙasar. Ga rahoton da wakilinmu Mustapha Nasir Batsari ya aiko mana.
Rundunar sojin Najeriya ta kaddamar da wani atisayi da ta sanya wa suna mugun bugu da nufin ci gaba da fatattakar 'yan bindiga da suka addabi yankuna da dama na Najeriya. Rundunar sojin dai ta ce miyagun da sauran wasu ƙungiyoyin 'yan ta'adda ba su da wurin ɓuya a ƙasar da yake kaddamar da wannan atisaye a dajin horar da sojoji na barikin sojojin da ke Kwantagora ta jihar Niger. Shugaban rundunar sojin ƙasa na Najeriya Laftanar Janar Faruk Yahaya ya ce atisayen ya hada dukkanin makarantun horar da sojoji da ke fadin Najeriya, kamar yadda ya yi karin bayani.
Wato wannan atisayen da aka yi wanda muka ce ma exam mugun bugu, wato dukkanin makarantun koyar da aikin soja na soja, misali a ce na masu infantry da artillery da kowa da kowa, ko suna koyar da ɗaliban su ana kwasa-kwasai ko shi a gure. To abin da muka shirya shi ne ƙarshen shekara dukkanin su waɗannan makarantun ne, duk waɗanda suka je waɗannan kwasa-kwasai ko sojoji ko ofisoshi duk a haɗa su wuri guda wanda an kai a nan, so da a yi atisaye tare. Kaga in an yi haka kowa zai san aikin shi, ya san inda aikin shi ya shafi aikin wani. In an haɗa tare ana ta yi haka kowa zai ƙara ƙwarewa, ya san in an haɗa shi da wani wanda ya kamata ya kawo a tsari ba zai kawo da kyau.
Shugaban sojojin ƙasar ta Najeriya Janar Faruk Yahaya ya ce wannan atisaye ba a nan zai tsaya ba, domin kuwa za a ci gaba da shi a kowace shekara idan Allah ya yarda.
Kuma da yarda Allah wannan shi ne na fari, amma duk shekara dukkanin makarantun nan soja a su je kwasa-kwasai gurin nan za mu ƙare. Kaga in an yi haka za a ci gaba da ƙara samun ƙwarewa, sannan in an haɗa ƙarfi da ƙarfi in Allah ya so ba wani shawara ki zai dame mu.
To gwamnatin jihar Niger dai ta ce ta yi maraba da wannan atisaye, kuma za ta baiwa sojojin haɗin kai 100% domin ganin an gudanar da shi cikin nasara, kamar yadda sakataren gwamnatin jihar Niger Ahmad Ibrahim Matani ya yi ƙarin bayani.
Abinda muke a gwamnatance gwamnatin jihar Niger a kowane lokaci tana sane da irin wayannan atisaye, tunda yake a kowane lokaci ana zama da jama'an tsaro kuma ana samun bayanai. Na uku, iyaka kawai a jawo hankalin mutane musamman ƙauyuka da ke nan inda ake atisaye, domin kada su yi wani fargaba.
Na'am, to kana ga wannan zai dan yi kawo taimakawa wajen kawar da wayannan miyagu da suka addabi wayannan yankuna dama?
Eh, to ai dama haka bin yake, dama irin atisaye din duk lokacin da aka ce ana atisaye kuma ka san suna yin shi cikin daji ne. Kuma dajin dama nan ne maboyan wayannan yan ta'adda, dan ma suna da wani manufa ne, to na tabbata za su bar wannan daji.
Fata dai kwalliya ta biya kudin sabulu a yaki da waɗannan ƴan ta'adda da suka gallabi jama'a na tsawon shekaru. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari, ƴan Najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu dangane da hukuncin bulala da shara da wata kotun majistiri a Kano ta yanke wa wasu matasa waɗanda suka amsa laifin ɓatanci ga gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje a kafar sada zumunci ta TikTok. Yanzu haka dai masana dokoki na ganin lokaci yayi da Majalisar Dokokin Najeriya za ta samar da doka ta musamman akan ta'ammali da kafofin sadarwa na sada zumunci. Mahmud Ibrahim Kwarina dauke da ƙarin bayani.
A ranar Litinin din da ta gabata ne, kotun majistiran Kano da ke No Man's Land karkashin jagorancin mai shari'a Aminu Gabari ta samu Mubarak Muhammad Bala da Naziru Muhammad da laifin amfani da kafar TikTok wajen aikata wannan laifi. Al'amarin da ya sanya ta yanke musu hukuncin bulala 20 kowannensu tare da taron naira 10,000 kowanne, kana kuma da share harabar kotun tsawon kwanaki 30 masu zuwa.
Kamata ya duk wani shugaba ya kamata a dinga bashi girman, saboda ya ce a dinga irin wannan abubuwan da suke baka gaskiya bai dace ba gaba daya. Gashi an yanke hukunci ma sun tafi gidan birsin, ga kuma shara da aka basu, ga bulala da za a musu, hakan ma ai za a koyi darasi.
Gaskiya wannan hukunci yayi daidai, saboda dama dai gaskiya ga tarbiyya ma ta addinin musulunci bai kamata ma a ce mutum ya bata wani ba ma ballanta na a ce shugabanka. Kuma wannan hanya ma an kirkire ta ne domin wayar da kan al'umma domin sada zumunci da yin abubuwa wanda ya kamata.
Wasu ƴan Najeriya kenan suke furta albarkacin bakinsu dangane da wannan lamari. Dr. Musa Abdullahi Sufi na cikin waɗanda suka yi shuhura wajen rubuce-rubuce a kafar sada zumunta ta zamani waɗanda ake kira social media influencers, yayi ƙarin bayani dangane da ƙoƙarin da suke wajen jan hankalin matasa game da amfani da wannan kafa ta hanyar da ta dace.
Shi sa ga cewa ba ma bari irin abu na siyasa ya shiga cewa yau ka ji an ce ai kana nuna cewa kai wane kake kiri-kiri, ko kuma ai dan ma kana yin wannan nan maimakon ka nuna cewa ai wane yana da kamalar, a'a sai ka mai da ƙarfin kai kuma kana cin mutuncin wani wanda yake shine wataƙila suke opposition ko ƴan takara da shi wancan da mukan yi da wannan. Kuma misali duk sanda muka ga wani malami yana wani jajircewa na kawo wani cigaba a kasar da kuma duniya baki ɗaya, musamman kaga kamar ni a cikin rubuce-rubuce na zaka ga ina yawan magana akan Sheikh Fantami. Sheikh Fantami kaga shehu malami ne, almajiri ne, wanda kuma yanzu duniya ma magana shi take akan abin da ya shafi kafar sadarwa ta zamani. Ya kawo abubuwa da dama da kasashen duniya ma suna kwaikwayo.
Kine dai ma'abuta shari'a da dokokin ƙasa ke ganin cewa lokaci yayi da Majalisar Dokokin Najeriya ya kamata ta samar da wata doka ta musamman kan amfani da kafar sada zumunta ta zamani, la'akari da yadda ƴan ƙasar suka rungume ta ka'in da na'in, musamman ma matasan cikinsu.
Ita harkar wannan ta social media har yanzu ba a yi wata doka, ko kuma a ce sabuwar doka da za ta dace da harkar social media din nan da ake ba, ba a yi ba, wanda kuma ana tsananin buƙatar ta. A san wane idan ya hau social media me zai iya fada ya zama na cewa wannan entertainment ne, wannan social interaction ne, a wannan defamation ne, a wannan level ne, kai levelin din character din wani, babu wannan. Har yanzu da tsofaffin dokokin nan na Criminal Procedure Code da kuma Penal Code ake amfani wajen ganin cewar menene defamation, menene label, wanda ya kamata a ce akwai sababbin dokoki wanda za su dace da zamani, wanda kuma har yanzu ba mu da shi.
Barista Amina Umar Hussein kenan ta kungiyar lauyoyi mata ta Najeriya. Mahmud Ibrahim Kuri, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
A gaida Mahmud Ibrahim Kuri, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashirmu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafinmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
A tafiya, a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Kira a dawo lafiya a yau ya tattauna ne da shugaban hukumar Rosenfi na jihar Ogun da ke kudu maso yammacin Najeriya akan wasu muhimman batutuwa game da ayyukan Rosenfi mai alhakin kiyaye kai komo ababen hawa a Najeriya. Wakilin Hassan Umar Tambuwal ya fara masa tambaya ne ko waɗanne irin ka'idoji ne direba ya kamata ya cika su kafin ma a bashi lasin tuki a Najeriya. Sai dai shugaban ya fara ne da bayyana kansa kamar haka.
To masha Allah. Farko dai sunana Ahmed Umar Yaldu, sector commander kuma shugaban kiyaye hatsura na jihar Ogun State a Bikuta. To ka'idodin suna da yawa. Na farko dai kamar da dokar kasa ta tanada ba za a ba minor license ba, wato wanda yake bai balaga ba. To kamar da dokar kasa ce kamar daga shekara 18 wanda yake ba lokacin ne mutum za a ba shi katin zabe. To ba daga wannan lokacin ne za a fara ba mutum izinin ya dan fara tafiya a hanya ta hanyar license din. To shine na farko. Kuma ba wai kai tsaye bane, a akwai ka'idodi da za a bi. Idan mutum na farko ne ya nemi license na farko, akwai sai ya je makarantar koyon tukin mota ya je ya register. Wannan karantunan tukin mota ba mallakin hukumar kiyaye hatsura bane, amma dai hukumar kiyaye hatsura take kula da kuma bibiyar da kuma sa ido akan abubuwan lamarin waɗannan makarantuni. Kuma akwai abubuwa da aka tsara irin jadawali na koyarwa kuma bisa ilimi sosai aka tsara shi tare da hukumar ilimi ta ƙasa, wato Federal Ministry of Education da National Council of Education da sauransu, da waɗansu hukumomi da ke da haƙin sa hannu a ciki da sanin su kuma da sa hannunsu. Aka tanadi wannan jadawalin na koyarwa kuma ciki yake. Ina abinda zan ce maka is very rich, yana da kyau sosai wannan jadawalin. Kuma idan aka bi shi din ka'ida wanda yake aikin mu ne mu sa ido mu ga cewa an bi shi din, to lalle mutum zai samu horaswa sosai da samun wannan lasin din.
Kamar bayan cika shekarun balaga na shekara 18 ga mutum kafin a ba shi lasisi, ana auna kamar kwakwalwa ko kuma a auna a gani cewa ko shi na da cikakken hankali shi wanda ke son a ba shi lasisin tuki.
Okay, to baya cikin dai tsarin na cewa sai an auna hankalin mutum a gani, amma dai a ƙarshen horaswa din akwai jarabawa da ake yi wa mutane wanda suke neman wannan lasin din, wanda cikin su akwai tambayoyi wanda suka danganta da wannan abubuwan. Daga irin rasmus ɗin mutum ya yi za a gane cewa ita wanda ya kamata a ba shi lasin koko kada a ba shi lasin koko ya cancanta a ba shi certificate na yadda zuwa neman lasin ɗin kuwa. Don sai in mutum ya ci waɗannan jarabobin wannan tambayoyin da aka yi mashi, sannan za a ba shi certificate. Kuma certificate ɗin ba wai ta nuna cewa a'a ya mallaki lasin koko a zai iya tuki ba, da wannan certificate ɗin dai ne zai je nawo ya fara process na neman lasin ɗin. So wannan kamar dai shi ne mataki na farko na neman.
Wato wannan certificate ba lasin ne na ainihi ba kenan?
A'a, ba lasin ba ne, amma dai kawai dai alama ce ta cewa ga wannan ya je makarantar koyon tukin mota, kuma an mashi jaraba an gwada shi an ga cewa ya ci ya san dokokin tuki kuma ya iya mota. To kuma ba wai shikenan ba, akwai abin da zai je sai VIO ya yi test din shi, saboda shi al'amari na ba da lasin a Najeriya kamar haɗin gwiwa ne da hukumar mota kiyaye hatsura Rosenfi kenan da State Internal Revenue Services wato hukumar tara haraji ta jiha da kuma su VIO masu testin din duba to. Sai idan koda mutum ya je wannan makarantar koyon tukin mota din ayi jarabawa ya ci an aiko mai certificate daga can headquarters na su kiyaye hatsura, zai ji ne kuma sai VIO ya yi testin din ne, dan VIO ya yi testin din shi ya tabbatar cewa lalle wannan ya iya mota. Bayan hudu wani test da wani koyon mota da menene da su can makarantar koyon tukin mota za su yi, su VIO su sai za su yi testin din shi. Idan suka yi testin suka tabbatar lalle wannan ya iya mota, sai su sa hannu ga application form din shi. To sai ya zo da shi na wajen mu wajen kiyaye hatsura din kenan, ofishin mu na buga lasin. Bayan ya je ya biya kuɗaɗen da doka ta tanada cewa a biya na haraji wannan lasin din da sauransu, ba an tantance cewa biyan haka ne, sai mu buga mashi wannan lasin din, mu ba shi temporary lasin kafin na ainihin yayinta.
Dalilin da yasa kaji ina tambayar koda ana auna kamar direbobi ana auna kokolarsu a gane cewa suna cikakken hankali. Wani bi za ka ga wani ya kinkumo mota ba ji ba gani cikin jama'a ba tare la'akari da irin hadoran da suke ciki ba. Wani ma karshen ta ma yazo yana ta babban ke mutane a cikin gari.
Eto akan samu irin waɗannan abubuwa suna faruwa amma idan muka kawo mutum ya yi irin wannan tukin gangancin to a gaskiya muna aika shi zuwa wajen duba kwakwalwa ta din ya gane ai abin da muke cewa emotional evaluation da muna kira shi psychiatric test amma sai muka ga abin kuma ya yi tsauri sosai ya ce ga mutum test na mahaukata sai dai a ce a yi ma mutum psychological evaluation a duba na swatation shi na zai ne to do they still ita makarantar ta psychiatry suke wannan asibitin na psychiatry suke yin don wannan so idan aka auna mutum da aka ga lalle wannan ba na zazzai bane to gaskiya abin da za a yi shine kuna da koda yana lasin din wuzuru da shi zai za a ana shi tuki gaba daya
to anan ne kuma zamu dakatar da tattaunawar har sai sabon mako mu ci gaba da ita idan Allah ya kai mu yanzu a madadin shi bakon namu Ahmed Umar Yaldu ko komanda Road Safety na jihar Ogun da wakilin mu Hassan Umar Tambuwal da mataukacin ma'aikatar sashen Hausa na muryar Amurka musamman Solomon Abu daidai ne ta mun sautin shirin baba ya ko makeri ne nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
a gaida baba Yakubu ga kadan daga cikin rayin da masu sauraro kan turo mana ta email sabon mu na farko ya fito ne daga Tinunu Sani Yunusari daga jihar Yobe yace biyo ya Hausa hakika shawarar da sanata Ali Indume na jihar Borno ya bayar na cewa ya kamata a zabtare albashin yan majalisun dokokin kasar mu Najeriya domin a biya na malaman jami'a tabbas wannan shawara ce mai kyau da fatan sauran yan majalisar kasar mu Najeriya za su mara masa baya wajen ganin an yi amfani da wannan shawara na Ali Indume. Sako na gaba ya fito ne daga Ado Salati Goma ga Annabi Rijau yace zancen da kungiyar likitocin Najeriya ta yi na cewa tana buƙatar duba lafiyar kwakwalwa yan takara abu ne mai kyau domin wallahi wasu abubuwan da wasu shugabanni ke yi ko taɓaɓɓe iya abin da zai iya yi kenan. Don haka ya kamata a yi musu binciken kwakwaf don gudun kada yan Najeriya su gwammace ma kiɗa da karatu domin ba a iya gane gurgu cikin mota sai in ya sauko. Ganawar shugaban Nijar Bazum da alkalai da masu ruwa da tsakiya harkar shari'a hakan abu ne mai kyau da ƙarshe muna fatan kwalliya za ta biya kuɗin sabulu. Sako daga Kawu Mai Ruwa Bajoga da Comrade Adamu Abubakar Bajoga. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a taƙaice.
To Hafiz a takaice ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa a yau Asabar a cikin rahoton ta na yau da kullum kan mamayar da Rasha ta kawai Ukraine cewa sanarwar da Rasha ta bayar a wannan makon na ficewa daga Kherson wata babbar alama ce a fili na irin wahalhalun da dakarun Rasha ke fuskanta a yankin gabar kogin Dnipro. A cikin rahoton tsaron sirri da aka wallafa a shafin Twitter ma'aikatar ta ce yanayin da janyewar ta biyo bayan kwanaki biyu kacal da bada sanarwar na nufin mai yiwuwa matuni da aka soma hada-hadar janyewar tun daga ranar 22 ga watan Oktoban wannan shekara. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi balaguro zuwa Cambodia ƙarshen makon nan domin ganawa da shugabannin ƙasashen kudu maso gabas da gabashin Asiya a yayin da yankin yake fuskantar kazancewar tashe-tashe hankali a Myanmar da kuma ci gaba da ƙaruwar barazana daga Koriya ta Arewa. Biden ya sauka da sanyin safiyar yau Asabar bayan yar gajeruwar ziyara a Sharm el-Sheikh a ƙasar Masar domin taron yanayi na Majalisar Ɗinkin Duniya da aka fi sani da COP27. Hukumar bada tallafin abinci ta duniya ta gargaɗin cewa za a tilasta mata a dakatar da bayar da tallafin abinci ga mutane miliyan ɗaya da yaƙi raba da muhallansu a yaƙin Cabo Delgado a yankin da yaƙi ya daidaita a Mozambique muddin ba samar da kuɗaɗe ba. Hukumar ta abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce za ta yanke bada tallafin a watan Fabrairu idan har bata yi gargawar samun kuɗi dalar Amurka miliyan 57 ba.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu. Idan Allah ya kai mu shirinmu na dare, wato 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za ku ji mu ɗauke da wani shirin. Yanzu a madadin Murtala Faruku Sanyinna, wanda ya tayani gabatar da shirin, da Solomon Abu, wanda ya daidaita mana sauti da kuma ba da umarni, da ma injiniyanmu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe, da sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.